more money. Kuli, nache kuli. Magana akei na kula de bungusu dum. Nache magana akei na kula de nache kuli aljanna dunia. Ila kesamu kashana. Kuli. Kai katashi kanema kuli nache. Nace ka tashi ka neman kuɗi domin ka cire ma kanka takeici kaga dan uwan kuɗi baka ga yadda gasan ya koma bane kowa na bishi maza mata yara da manya suna girmama shi to saboda kuɗi ne kai yaro kai koyi da oga gasan kai gasan mayan kuɗi ko kana bacci aka zo suna ma kuɗi kana tashi bige zausa ma